الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya mana arzikin lafiya ya kuma ba mu lokaci na samun halattar wannan masallaci mai albarka. kuma a wannan lokaci mai albarka ba dan koyi ba sai dan ziyara ta musulunci da kuma jaddada yin wantaka da isar da sakon Allah a wannan masallaci na dan uwa malamin shago a garin Zaria, saboda munasaba ta aure na wasu daga cikin malamai da Allah ya musu arzikin samun karuwar aure a wannan gari. da haka muka ce bari mu zo mu gaisa da ku gaisuwa ta musulunci, kuma mu faɗa muku saƙon Allah tabaraka wa ta'ala. wataƙila a samu wata kalma da za a iya amfanuwa. abin da nake so yin magana a kai shi ne abu ne da yake ya shafi aƙidanmu, kuma yana da alaƙa da kusancinmu da nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da kuma soyayyarmu gare shi ta gaskiya. shine wato mashru'iyatu as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, shar'antuwar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati, da kuma umarni da shari'a ta ce a yi dangane da yi masa salati din, da kuma matsayi da mutum zai samu in ya zamanto mai yawan yi wa annabi salati. mukan yi irin waɗannan wa'azzuka lokaci ba lokaci mu maimaita don mu jaddada wa kanmu aqidarmu. an kore salatai da yawa waɗanda 'yan bid'a suka kawo, suka danganta wa annabi cewa salatinsa ne aka ce ba nasa ba ne. mutane suka zama sun ƙaurace musu, to kuma ya kamata a ba su na sunna ɗin da za su yi, kuma su san ma menene alaƙar rayuwar musulmi da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati. gabar magana ta farko shine malamai sun yi magana akan ma'anar yi wa annabi salati ɗin. daga cikinsu akwai babban malami ibn al-qayyim a cikin littafin jilawul afham yace amma salatullahi subhanahu wata'ala ala abdihi fa naw'ani, Allah yana yi wa bawa salati shi ma kashi. an ce ka yi wa annabi salati to kai ma Allah yana maka salati. gabar magana ta farko da ya kamata ka gane ribar yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam to kai ma Allah zai maka salati. to kaga ba sai an yi dogon karatu ba, ka sani duk lokacin da ka bude baki kai wa annabi salati to kai ma Allah zai yi maka salati. daga bakin annabin ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla alayhi wahidatan sallallahu alaihi biha ashra, duk wanda ya min salati guda daya to Allah zai masa goma. kai wa annabi salati daya Allah ya yi maka goma. to salatin Allah ga bawa kashi biyu ne, akwai am akwai khas. in an ce am, gamamman salati da Allah tabaraka ta'ala yake yi wa bayi shine kamar yadda Allah yake faɗa wanda yake wa mu'minai gaba ɗaya, shine wannan am salatullahi ta'ala على المؤمنين عامة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أقولكما الدعاء دعا كسام النبي صلى الله عليه وآله وسلم شما ينايه وعينه واتو ليديكم مؤمني كما يدعا كسام الرواية تأمى البخاري دا مسلم النبي أنا شوى اللهم صلي على آل أبي أوفى اللهم صلي على آل أبي أوفى to akwai kuma kebantaccen salati da Allah yake wa annabawa wannan su kadai ne yake yi wa wanda baya yi wa wani bawa in ba annabi ba to kenan Allah yana yin wato salati wa bayi zamu yi bayanin menene salatin da Allah yake wa bayi din to kuma su bayin sun kasu kashi biyu akwai annabawa akwai manzanni akwai ga magaran mutane bance yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati a cikin sallah dan a nuna maka ba a so mutum musulmi yayi wata sallah ta tafi wajen Allah face tana kunshe da yi wa annabi salati duk sallar musulmi duk wani mutum musulmi mai sallah to ana so in yayi sallah ya kunsa salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallan nan dan da ita ne za a bashi lada kuma da wannan sallan ne zai shiga aljanna da rashin ta kuma zai shiga wuta kamar a tahiyya ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati lalle ne idan an yi tahiyya akwai salatin annabi a juna da ita to na ga maka wannan kai masa fa saboda Allah zai maka kuma shi ma annabin fa yana yi wa daidaikun mutane kamar yadda shi ma kuma yana yi wa kansa to menene hukuncin yi wa annabi salati a rayuwar dan adam zance na farko ra'ayin su Imam Shafi'i da Imam Abu Ahmad ibn Hanbal da sauran malamai na hadisi irin su Ishaq ibn Rahuya malamin Imam Bukhari sun tafi akan wajibi ne kawai yi wa annabi salati dole ne ka sani in baka yi ba kenan kai laifi ra'ayi na biyu suka ce sunna ne wannan shine ra'ayin Malikiya da malaman Hanafiya da wasu daga cikin masana fiqh kamar Imam Tahawi da su Imam Al-Khattabi rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'a al-qadi Iyad mai ashafa shi ma haka ra'ayinsa yake cewa yau annabi sallallahu alaihi wasallam salati sunna ne mutanen farko masu ra'ayin farko da suka wajabta yau annabi salati Imam Shafi'i da Imam Abu Imam Ahmad ibn Hanbal suka ce ai Allah ne ya bada umarni ba buƙatar ma a tambayi me hukunci wa annabi salati dan Allah ne ya ce ai masa in Allah kuwa ya bada umarni dole ne ai يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأنك أمرني الله يا باير يتي أي تو يا ذا الله يتي أي أبو هروني يزو يتي كسنة نكون أمك من شمان أحكس كريكي سنوكم أقوي حديثا wato Ka'b ibn Ujra Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa gare mu wata rana sai muka ce da shi ya rasulullahi qad arafna kaifa nusallimu alayk ko nusallimu alayk mun san yadda muke maka sallama numan sallama mu mun sani amma ya zamu yi maka salati sai annabi ya bada umarni yace qulu ku rinka cewa Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ونشيني أواتو صلاة إبراهيمية دا أكي فدا واند بخاري دا مسلم سكر ويتوش أدي تشكين صلاة النبي باب وان صلاة دي كي وان مسعيد درجة دامو ذو كنسا إن شاء الله تعالى أقوي حديث أبي مسعود الأنصاري yace manzo Allah yazo mana sallallahu alaihi wasallam muna zauni a wurin Sa'd ibn Ubada sai Bishr ibn Sa'd yake cewa amarana Allah ta'ala an nusalli alayka ya rasulullah Allah ya umarce mu mu yi maka salati to ya za mu yi maka salati annabi shiru har sai da sahabbai suka ce kai dama Bishr o Bashir bai tambaye annabi ba Bashir ibn Sa'd yace dama suka ce dama wannan ba Allah da bai tambaye annabi wannan tambaye ba ya tambaye shi abinda ko bai sani ba ko kuma bai ji dadin tambayar ba ya dai yi shiru kawai aka ji annabi ya bada umarni yace ayi wannan salati da na fada salati ibrahimiyya to kun ga wannan umarni ne na annabi yace kulu ku ce malaman usulul fiqh suka ce al'amru as-sadiru an annabi sallallahu alaihi wasallama al-mutajarrid an al-qara'in yufid al-wujub umarni da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda babu wani dalilin da ya nuna cewa wannan umarnin ba na dole bane to umarnin fa yana nuna wajibi ne ai to annabi ya bada umarni yace ayi masa salati duk masoyin annabi na gaske to yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati wannan ra'ayi na farko kenan ra'ayi na biyu ra'ayin su Imam Malik ra'ayin su Abu Hanifa ra'ayin su Imam Tahawi da sauran malamai da suka tafi akan cewa sunna ce sun kafa hujja da hadisai da suka zo irin su riwayar Ibn Mas'ud Allah ya yarda da shi wata rana manzo Allah ya rike hannunsa sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato karantar da shi tahiyya a cikin sallah ga yadda zai ya koya masa to da ya koya masa tahiyya din har ya kai ga inda ake fadin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai annabi ya ce wa idza fa'alta hada idan ka aikata haka ko kuma ka kammala tahiyyarka ya zuwa karshen tahiyya faqad qadaita salatak haqiqa ka kammala sallarka in shi'ita an taqumu faqum in ka so ka tashi ka tashi wa in shi'ita an taq'ud faq'ud idan ka so ka zauna ka zauna suka ce fadin da annabi ya ce faqad qadaita salatak ka kammala sallarka kuma a cikin tahiyyar da ya koya masa bai sa salatin annabi a ciki ba to kenan wannan yana nuna ba dole bane ina fatan kuna fahimta suka ce da aka duba lokacin da ya koya masa bai hada da salatin sa ba suka ce laukani ci salatu ala rasul sallallahu alaihi wasallam wajiba la zakara ha fil hadith da salatin annabin wajibi ne to ai da ya fada a cikin wannan hadisi da ainihin wato ya kawo haka ibnu abdul bar ya kawo wannan a cikin littafinsa al-istizkar sananan littafi ne kuma yayi bayani akan wato ingancin hadisin to wannan shine hujjar waɗanda suka ce salatin nan ba wajibi bane kenan me dalilin su ai annabi ya koya wa wani sallallahu alaihi wasallam salati amma bai ya koya mai tahiyya amma bai hada da yi masa salati ba wannan shine dalilin su to sai malamai suka ce magana ta gaskiya ingantaccen zance shine ra'ayin malaman farko ra'ayin su Imam Shafi'i ra'ayin su Imam Ahmad ibn Hanbal cewa yi wa annabi salati wajibi ne wannan shine ra'ayin da yafi inganci ina fata ana fahimta Ibn Qayyim yayi bayani yace na'am haka hadisin yake dan wani zai ce to ya za a yi ai ga hadisin da annabi ya koyawa ya koya wannan bawan Allah wato tahiyya ba ambaci salatin ba sai Ibn Qayyim Allah ya masa rahama malamai kenan suka ce al-ittisaru yace al-ittisaru ala tashahhudi wato takaituwa akan tahiyya kadai kana mutaqaddiman shine abun farko amma bayan umarni ya zo a cikin aya na inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما bayan wannan umarni yazo sai ya zama to wajibi ne ko tahiyar zakai sai ka kara da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kun ga wannan hadisin yana nan kuma wannan umarni ma yana nan kenan daga baya ne aya ta sauka bayan annabi yayi bayanin wacce tahiya tunda Allah bai saukar masa da bayani akan wajibcin ta ba to da ya saukar kuma sai aka hada aka ce to a rinka yi mai salati to kenan yanzu zamu dauka cewa إن شاء الله تعالى يوم من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاتي أتيكين صلى نكي مغانا تندى منا مغانا ني أكن تهيا دولن دولن واجبين تو سيكون مغانا أكن يوم النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي أو جن صلى باوي أتيكين صلى با إمام القاضي إياد مي لتفع الشفاء منا فداء حوصة مجي أشفاء ياي بياني يتي كثني تيوى يوم النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي اعلم ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجمله غير محدد كسني cewa a dunkule yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a rayuwarka wannan fa wajibi ne kuma ba a iyakance shi ba غير محدد بوقت ba a iyakance shi da wani lokaci ba Nisa yace wa zalika li amri Allah tabaaraka wa ta'ala bis salati alai saboda ai Allah yayi umarni yace ayi wa annabi salati kenan sallallahu alaihi wasallam kenan yi wa annabi salati a dunkule a rayuwar mutum tunda Allah yace ayi masa to lalle wajibi ne yace wa hamala al-a'immatu wal ulama lahu ala al-wujub wa ajma'u alai malamai a'imma haka suka dauka suka ce dole ne musulmi ya zama yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato salati Imam As-Sakhawi yayi bayani a cikin wato littafin sa Al-Qawl Al-Badi' ya ciro maganar daga Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari shi kuma ya magana yace inna hasila ma waqaftu alai ni dai abinda nayi tsinkaye gare shi na wato min kalamil ulama fi hadhihi al mas'ala dangane da maganganun malamai akan yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati yace na samu maganganu da mazhabobin malamai kamar haka za ku ji maganganu ra'ayuka daban-daban akan matsalar yiwa annabin nan salati sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce magana ta farko suka ce abu ne wanda yake musahabi an so an kwadaitar musulmi ya rinka yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari imam mufassirin shi ma ya tafi akan wannan ra'ayi kuma yayi da awar ijma'i ma akan haka duk da cewa shi kansa an yi masa i'tirazi an masa raddi an ce a ya imam maganar yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya wuce matsalar mustahabbi ballantana a ce har an yi ijma'i suka ce a wannan magana akwai ƙarin bayani ra'ayi na biyu suka ce wajibi ne kamar yadda nayi bayani suka ce wajibi ne alal jumla dole ne kawai kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati bi ghairi hasri ba tare da kuma an iyakance ba ba a ce sai kwaya biyu ko kwaya uku ko 20 ko 30 ba iya karfin imanin ka iya yawan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati an ce malaman hadisi suna cikin waɗanda suka fi kowa ribatar yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati saboda kullun suna kankaranta hadisi da sun zo za su ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam gashi nan kuma da mun ci rasulullah sai ku ci sallallahu alaihi wasallam to kaga malamin da ya shagalta da karantar da hadisi ko yake karanta hadisi to wannan yana cikin waɗanda suka fi kowa yiwa annabi salati kuma ya zo a cikin hadisi cewa wanda ya fi kusanci da ni a cikin ku ranar tashin kiyama a aljanna aksarukum alayya salata wanda yafi yawan yi min salati a cikin ku in kana so ka zama kusa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a gidan aljanna to ka yawaita yi mai salati kaga wannan wata garabarsa ce kwarai da gaske wanda kuma musulmi ne baya yawaita yi mai salati to ko da ya shiga aljanna dai ana nesa nesa to Allah ya mana afuwa ina fata ana fahimta yawwa wasu malamai suka ce a'a ita shi salatu annabi wato wajibi ne wato sau ɗaya dai a rayuwar mutum haka wasu malaman kuma suka faɗa kada dai a lalace dai kada mutum ya mutu bai taɓa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba suka ce kamar kalmar shahada ne kaga in mutum ya kalmar shahada guda ɗaya ai ta shigar da shi musulunci haka ne ko to haka suka faɗa wannan an rawaito shi daga Imam Abu Hanifa da Imam Razi da Imam Malik wai abba wai suna cewa ayi ɗayan bane a'a kada duk lalacewa ne kada mutum ya bari a ce ko so ɗaya bai taɓa yi wa annabi salati ba haka Imam Al-Auza'i ya faɗa da Imam Ibn Sa'id Ibn Sa'id Imam Sufyan Al-Thawri Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullah ta'ala sun ce wajibatun fil umri marra sau ɗaya ne za a yi wa annabi salati sauran kuma duk sunna ne suna nan dai akan wannan ra'ayin su kai na farko guda ɗaya na dole sauran kuma sunna ne kai ta maimaitawa to shi ma wannan ra'ayin dai an musu raddi waɗanda suke cewa wajibi ne suka ce to ai ga umarnin Allah ya za a yi a ce wannan sunna ne wasu kuma suka ce wajibi ne a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati amma ba a ayyana a wurin ba kawai dai dole ne kai wa annabi salati a ina ne a ko ina kawai lalle ne ya zama kana yin annabi salati a cikin sallah ne a wajen sallah ne a ina ne sauran wasu kuma suka ce a wajibin yawaita yin salatin ake magana musulmi wajibi ne ya yawaita yi an gane ko yajibul iksaru minha shima min ghairi taqyidin bi adad ba a kayyadewa da wani adadi kamar yadda Abubakar ibn Bukair a cikin malaman malikiya ya faɗa ina fata na fahimta yace iftarada Allah ta'ala ala khalqihi an yusallu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yusallimu wa lam yaj'al dhalika liwaqtin ma'lumin fal wajibu an yaksura al mar'u minha wa la yaghfal anha mutum ya yawaita wa annabi salati kare gafala jama'a wannan fa shine sunna din da muke da'awa kaka zo ka yaki yan bid'a saboda suna wani salati wanda ba na annabi ba to kai kuma na manzon Allah na sunnan ba kai baka ware masa lokaci ba kana ahlu sunna baka ware masa wani lokaci ba da kake yi a matsayin annabi da darajarsa a wajenka to kuma shi annabi me yari barsa da zai samu a wajenmu sama da imai salati ya ce ku yawaita yi mun salati in an kira sallah ku yi mun salati akwai wani matsayi da Allah ita na darwa wani bawansa so ku yi mun salati ku roƙon mun Allah arju an akuna ana huwa ina fatan in zama ni ne wannan bawa so ku yi mun salati dan in samu wannan matsayi shi yasa aka shar'anta yin addu'ar Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima har izuwa ƙarshe ina fata ana fahimta to wannan kenan Imam Tahawi yake cewa yace akan ce wajibi ne a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati haisu mazukir wajibcin ya taƙaitu da in an ambace shi amma in ba ambace shi ba a ra'ayin kanka wannan sunna ne yana nan dai akan wancan ra'ayin nasa amma in an kira shi to dole in dai an kira shi to dole sai kai mai salati kana jin an ce Muhammadu sai ka ce sallallahu alaihi wasallam wannan dole ne yajibu as-salatu alaihi kullama zukira duk lokacin da aka ambace shi kamar yadda malamai sun yi bayani masu tarin yawa daga cikin su akwai Imam Al-Hulaimi ana ce shi Al-Hulaimi kamar yadda zo a cikin Shu'ab al-Iman na Imam Al-Baihaqi yace yo ai girmama annabi ne yi masa salati duk wanda ya ji cewa annabi yana da girma a tattare da shi ya kamata ya yawaita yi mai salati amma ya za ka yi da awarka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da girma a wajenka amma ba ka yi masa salati wasu malaman suka ce duk inda aka zauna in dai an zauna to dole sai an yi masa salati sallallahu alaihi wasallam kar wani musulmi ya zauna a wani wuri ya tashi bai yi wa annabi salati ba ba yadda ba Imam Tirmidhi Allah ya masa rahama yayi hakaito daga malamai mazuwa ilimi cewa in dai an zauna a majalisi idan mutum yayi manzo Allah salati guda ajza'ahu anhu to ya dauke nauyi an zauna a guri ne sai aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati to kai guda dai ka samu kai tunda ka zauna to ka sauke rauni amma in ka tashi ka bar wannan wuri ba kai masa salati ba to ka tafi da laifi ya za a yi kana musulmi ka zauna a wurin da za a ambaci annabi ko a guri da za a yi wani abu kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba wannan kuskure ne wasu kuma suka ce duk lokacin da musulmi ya daga hannu yayin addu'a to ai ko lalle sai an yi wa annabi salati wajibcin yi wa annabi salati yana da alaka da addu'a ba za ka roki Allah kai addu'a ba to lalle sai ka jefa da salatin annabi in kana so Allah ya karbi addu'arka me dalili aka ce annabi ya jiyo wani bawan Allah yana yin salati yana addu'a a cikin sallarsa irin yana addu'a yana yi har yana muryarsa tana fita ashe manzo Allah yana gefe yana jiyo shi har ya gama addu'arsa sallallahu alaihi wasallam shi bawan Allah ya gama yin addu'o'insa bai wa manzo Allah salati ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajjal hada wannan mutumin yayi gaggawa yayi gaggawa yace idza salla ahadukum in dayan ku yazo yin sallah ya fara bi tahmidillahi wa sanai alai da godewa Allah da yabon Allah summa yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sannan yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati summa yad'u ma sha'a sannan yayi ta addu'ar abin da yake so kaji ashe ma salatin annabi shine ake shimfida yayin da zaka yi addu'a ba kana so Allah ya karba ba to yi wa annabi salati kai wa Allah kirari in dayan ku zai yi addu'a in zai roki Allah zamu ya fassara idza salla ahadukum anan ai idza da'a ahadukum idan dayan ku zai addu'a to yayyabi Allah dan wannan ladabin addu'a ne kai wa Allah kirari ka yabi Allah ya Allah kai ne mahalici ya Allah kai ne mai bayarwa ya Allah in baka bani ba wa zai bani ya ubangiji kowa a karkashin ka yake kowa karkashin kulawar ka yake Allah yana son yabo irin wannan ya ubangiji in ka kore ni a kofar ka kofar waza ne ya ubangiji gani ina neman tallafin ka da agajin ka Allah ka bani ba dan hali na ba ka bani dan rahamar ka wanda ta yalwaci kowa da komai sama da ƙasa gaba ɗaya da duniya da halitta ya Allah ina neman ka rufa mun asiri Allah ka bani lafiya Allah ka biya mun bukatata Allah kai mun kaza kai masa kirari to a cikin kirarin nan ka gama kuma sai kai taiwa annabi salati sallallahu alaihi wasallam to kuma sai ka fada addu'o'in da kake so a bani kaza a raba ni da kaza a bani kaza a raba ni da kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ji wani yana yin addu'a har ya gama bai mai salati ba ya tsawatar yace wannan yayi gaggawa to kaga ai an samu matsala kenan bazai yi ayi salati abunda nake nufi bai zai yi ayi addu'a ba ayi salati ba kenan kai musulmi musamman ahlus sunna mai cewa yana son annabi ku ya kamata a ga duk kuna yin waɗannan abubuwa amma ka zo ka zage duk yan bid'a duk ka zage su suna yin salati saboda suna na bid'a to kai kuma baka yin sunna baka yi a cikin sallah baka yi a wajen sallah baka da wani lokaci da ka ware kake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda addini ne shari'a ne wata ran kawai ka zauna ko za ka kwanta bacci kafin ka kwanta bacci kai ta yi wa annabi salati ya zo a hadisi cewa duk ranar juma'a ana so a yawaita yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati yanzu irin wannan rana ta yau ba ranar juma'a ba ne da ranar juma'a da daren juma'a shi ne bigiran da ake so a yawaita yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati amma ba kamar san da wannan ba kuma ba ka yi ba ka ware kuma wani lokaci na musamman da za ka rinka yi ba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi sahihi ingantacce hadisi Imam Ahmad da Imam Tirmidhi yace hadisi ne hasanun sahih yace Allah tursasa hancinsa Allah ya tursasa hancinsa mutumin da duk aka ambace ni a wajensa bai mun salati ba raghima anfu rajulin dhukirtu indahu falam yusalli alayya an ambace ni bai mun salati ba so anan gurin ya kamata mu gane cewa salatin annabi fa aqidan mu ce yan uwa aqidan mu ne wata rana bayan magariba ka zauna kawai ka ce yau zikirin da zaka yi salatin annabi zaka yi ta yi insha Allah ta'ala in ka mutu ka ganka gidanka a kusa da annabi Allah ya kara maka daraja da matsayi da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hikimar gabra magana ta biyu kenan ko ta uku menene hikimar shar'an ta yi wa annabi salati kamar yadda na faɗa a farkon wannan nasiha. Da yawa daga cikin malamai sun yi ta rubuce-rubuce don su gano meye hikimar da aka liƙa rayuwarmu cewa sai mun yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato salati. Kowa ya faɗi irin abin da wato zai faɗa. To daga cikin suka ce ai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati ai kusantar Allah ne bintithali awamirihi, kamar yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati yana ƙara maka kusanci da Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Daya kenan, yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati wani sauke nauyin annabi ne a kanka. Duk musulmi annabi yana bin sa bashi sai yayi mai salati, wanda shi ba da kansa ma arwaco yana yi wa kansa salati. Kenan idan ka zo kana rayuwa baka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati, to akwai wani bashi da annabi yake binka. Ina fata ana fahimta. Kenan baka biya shi ba, to kaga wannan ashe in mutum yana so ya samu matsayi a wajen Allah, to yakan yi wannan salatin don ya ƙara masa matsayi, kamar yadda yawan yin sallan nafila, yawan karatun Qur'ani yakan ƙara tsarkake maka zuciyarka, kuma ya ƙara maka at-taqarrub ila Allah, kusanci zuwa ga Allah. To haka salatin annabi shi ma yana ƙara maka wato kusanci zuwa ga Allah. Suka ce kuma mutum yakan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati ne don yana tuno shin kyautar da baiwar da annabi ya yi masa sallallahu alaihi wa sallama shin ya biya shi? Kana jin ka biya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya maka? To wani me za mu masa? Sai mu mai addu'a. Manzon Allah ya faɗa cikin hadisi sallallahu alaihi wa sallam, man asda ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, duk wanda ya zo muku da abin kyautayi, duk wanda ya zo muku da abin mutunci, ku sakanka masa. Fa in lam tajidu ku mai tukuici kenan. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh, in ba ku san in ba ku samu abinda za ku mai tukuici da shi ba, ku tai mai addu'a har sai kun ji aran ku kun sakanka masa. Wani ne yana maka mutunci, yana maka daraja, wato yana maka abun kyautayi na rayuwa, ka kasa samun me za ka yi mai tukuici da shi, to annabi ya ce ka je ka tai mai addu'a kawai. Duk lokacin da ka tuno shi ka ce Allah ya saka wani da alkhairi, Allah ka yafe wani, shi ne fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Ibn al-Arabi yake cewa ai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ai riba tana komawa ne game yin salatin. Kai mai yin salati ba annabi ya riga ya samu matsayin sa ya gama, haka ne? Har ka taba tsammanin kai din yi mai salatin ne zai sa Allah ya bashi wani abin da bai bashi ba? Daman Allah ya riga ya masa alƙawarin abin da zai bashi. Yanzu kai ka yi mai salatin da shine zaka samu matsayi a wajen Allah, kuma ka samu kusanci a wajen Allah, kuma ka samu kusanci da manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam. Yace fa'idatu salati alaihi sallallahu alaihi wa sallam tarji'u ila alladhi yusalli alaihi, ai amfanin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati ai yana komawa ga wanda shi yake yin salatin ne. Kar ka dauka wata alfarma ne kake masa, in kai ne zaka ci ribar. In asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha, in kun kyautata wa kawukanku, idan kuma kun munanta wa kawukanku. Sannan kuma yana nuna soyayya ga shi annabi din sallallahu alaihi wasallam, yana nuna girmama shi annabi din. Lazumtar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati, wannan yana nuna ka bada godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya yi umarni a cikin Qur'ani ku yi masa salati, kamar yadda shi kansa sai da ya fara cewa shi da mala'ikunsa suna masa. To kuma sai an zo an ta maka magana an ce kai inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. To da Allah da mala'ikunsa duk suna yi masa salati. Ya ku wanda kun imani, kaga da aka zo ba da umarnin a yi ma annabi salati aka ce masu imani, ba ce aka ya ayyuhan nas sallu alaihi wa sallimu taslima ba ce aka ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ashe har kali wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati harka ce ta masu imani ba harka ce ta ainihin wato wadanda ba masu imani ba wannan aya abinda take nuna mana tana nuna mana Allah yana mana bayani akan matsayin bawansa kuma annabin sa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanda shi da kansa yana yaban sa kuma yana yaban sa a wajen mala'iku al mala'ikatul muqarrabun mala'iku wanda suke makusanta Allah tabaaraka wa ta'ala kuma su ma mala'ikun fa ba a kyale su ba su ma an ce su yi annabin salati to shi yasa Allah ya umarshi wato mu sauran halittu duka al'alami na gaba daya mu yi tarayya da Allah mu yi tarayya da mala'iku a wajen yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato salati gabaki ɗin mu Imam Qurtubi a gargashin tafsirin wannan aya ta inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya fada yace hadhihi al-aya sharafa Allahu biha ar-rasul alaihi salatu wassalam hayatahu wa mautahu Allah ya daukaka rayuwar manzon Allah da wannan aya sallallahu alaihi wasallama ya daukaka mutuwarsa da wannan aya ko a rayuwarsa ko bayan ya bar duniya dan hukuncin yi mai salati din ko yana rayu ko bayan ya bar duniya ne kuma tayi bayani akan manzilarsa kuma tayi magana akan ainihin wato kimar da bawa wato zai iya samu dangane da yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati kuma yadda hadisi sun zo Abi Talha Allah ya yarda da shi cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah yana faɗa wata rana sallallahu alaihi wasallam yace ja'ani jibrilu fa qala amma yurzika ya muhammad sallallahu alaihi wasallam an yusalli alayka ahadu min ummatik illa sallaytu alayhi ashran wa la yusallimu alayka ahadun min ummatik illa sallaytu alayhi ashra malaika ne yace Allah ya turo shi yazo ga annabi hadisi Imam Muhammad da Imam Nasa'i da Imam al-Hakim da Ismail al-Qadi duk sun ruwaito sun fitar da shi a cikin tafsir da Imam al-Baghawi a cikin sharh as-sunnah malaika yazo yace ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanzu bai ishe ka ba bai yarda da kai ba mutum daya a cikin al'umma kai maka salati yace idan mutum ɗaya ya maka salati to shi kuma wannan mutum ɗayan Allah zai masa guda goma mutum ɗaya ya yi salati ɗaya ɗaya kenan idan kuma mutum ɗaya ya maka sallama yace assalamu alayka ya rasulullah kaga ta yi mai sallama to shi ma Allah zai yi wa mutum ko mala'ika zai masa guda goma kai falala da ta wuce wannan wallahi malam ba kai asara ba idan ka zauna ka yi ne kana yau annabi salati ba kai asara ba kai na sunna kai na riwaya kai wanda kana yi kawai lada za a idan karbuta maka kar ku manta muna da abubuwa da yawa da suke zubar mana da lada mu yawai ta yi sabanmu yayi yawa ɗan uwana in aka barka da abin da idan ka kawai yake ta kalla na haram da wanda kake gani a waje a titi da wanda kake gani a wayarka wallahi shi ka tashi hankali in aka barka da abin da kunnen ka yake ji wanda Allah baya so baka da dariya fa komai shiga yake kuma an ce karka ji wani abu in aka barka da harshen ka kadai abinda bakin ka yake fada kullun na sharri na tsiya da kulle-kulle da makirce-makirce da abinda mutum yake kulle da shi na zuciya da nufin sharri ga mutane wannan kadai ya ishe ka bala'i da tashin hankali to sai kaga akwai abubuwan da suke baran maka da lada yanzu wani abun fa zaka zo ka yi shi kurin sai dai ya zama maka da ladan da kai na shekaru to kaga ai bai kamata a ce mutum ya rabu da wani abun da zai rinka kawo masa lada ba saboda wani abun baka ma san ka yi shi ba kaga muna da bukatar mu tara a account dinmu mu yi tayi annabi ya gaya mana yace ku yi masallaci la taj'alu qabri ida wasallu alayya, kar ku mai da kabari na ya zama idi amma ku rinka yi min salati. Fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum, ku yi min salati, salatin da za ku rinka yi min zai wato zai iso ni a duk inda kuke. Abinda yake nufi da la taj'alu qabri ida, kar ku sanya kabari na ya zama idi a mai da shi biki duk shekara aje ana taro ko duk sati aje ana taro, wannan Eid ne dan shi idi abinda ake a maimaita shi duk sati ko duk wata ko duk shekara ko duk kaza. Shi yasa aka ce sallar juma'a Eid al-usbu' ne, lannahu ya'ud, aka ce babbar sallar Eid ne saboda a shekara sau da yake yi garma sallar ma Eid. To la taj'alu qabri ida, kada ku mai da kabari na ya zama idi. Yan bid'a da suke zuwa suke biki akan kaburukan wasu ba ma na annabi ba, wannan bid'a ne tunda na annabi ma an hana mu sallallahu alaihi wa sallam. Yace to ku rinka yi mun salati, kuma a ko ina kake in kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati zai ishe shi, ma'ana zai riske shi da dan Najeriya da dan China da dan Gabon da dan India da dan Kamaru da dan Chadi da dan America da dan Ingila da dan ko ina a duniya, kana jefawa annabi salati burin zai shiga ciki, kuma Allah tabaraka ta'ala zai baka lada. Yace wala taj'alu buyutakum qubura, a wata riwayar makabira, ku daina maida gidajen ku su zamanto makabartu makwantai. Wasallu alayya wa sallimu haythu ma kuntum, ku rinka yi min sallama da salati a duk inda kuke. Fa sayablughuni salamukum wa salatukum, sallamar ku da salatin ku zai riske ni duk inda nake. Kaga baka da haufi, ba sai dan umra ya zo zai tafi kace da Allah in ka je ka ce wa ya rasulullah ina gaishe shi kuma ina wa salati, idan ka isa shabbaki ka ce wa annabi ina mai salati. Wannan duk bid'o'i ne da mutane suka zo da shi, kuma yana nuna jahilcin mutum. Kai da aka ce a ko ina a dakin kamar in kai Allah zai san mai, to me sai ka tura wani mutum ya je da list din mutane a gaban kabarin annabi yana karanta ya rasulullahi wani ma yace maka salati sallallahu alayka, ya rasulullahi wani ma yace maka salati sallallahu alayka, ya rasulullahi wance ma tace maka salati sallallahu alayka. Wa yasaka ba wanda yasaka, ka zama ka shiga layin ahlul bid'a wal ahwa. Kai abinda shari'a tace kai sai ka samu lada, idan ba kai ba sunanka mai aikin banza babu ruwan Allah in kai shekara barkati kana yi, indai ba yanda yace kai kai ba to ba za ka samu lada ba. Akwai hadisin na Nana Fatima yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, wata rana yace da ita idza dakhalti almasjid faquli bismillah wassalamu ala rasulillah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا وسهل لنا أبواب رحمتك فإذا فرغت فقولي مثل ذلك غير أن تقولي كأن تقولي وسهل لنا أبواب فضلك. يسي كويا ويشي كي إن ذاكي شكا مسلاتي توكي تي بسم الله كينا وانا أدو أتي تشكا مسلاتي إن ذاك جيب قبرك سيكا تي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن كي وانا أوتا رواية ياي كاي بسم الله كاي وانا بسلاتي أشي إنزا أشيغا إنزا أشيغا مسلاتي ما أنا وانا بسلاتي وانا دا كرشي أبن دا ذرفي ولا لن دا أكشر عن تامنا ميو من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيكي تي Allah ka gafarta mana ka sauƙaƙa mana kofofin rahamarka. Akwai wanda baya so a bashi kofar rahama? Akwai? To fa an ce ma kullun zaka shiga masallaci. Ka ce ya Ubangiji ka bude mana kofofin rahamarka. A wata riwaya iftah lana abwab rahmatik. Idan ka zo fita kai irin wannan kai bismillah, kai salatin annabi, sannan ka ce ya Ubangiji ka sauƙaƙa mana kofofin falalarka. A shigowa abwab rahmatika. A fita kuma abuwa ba fadlika. Haka yi koyawa Isa na da Fatima Allah ya dade ta. Hadisin Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka rawaito shi. An samu riwaya ta Anas na yi bayanin ta, duk wanda aka ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajensa to ayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati, kuma ya fada cewa Allah ya fada cewa duk wanda yayi wa Annabi na salati ni kuma zan masa guda goma. Ya fada a cikin hadisin Abdullahi dan Amr, idan kun ji mai kiran sallah idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulul mu'adhdhinu idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku fadi irin abinda mai kiran sallah din yake fada in kun gama wasallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra in an gama kiran sallah annabi ce kuma salati wanda yayin kwaya daya Allah zai masa goma sannan ku roƙan mun falala da wani matsayi a wajen Allah manzila fil janna shine wannan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadin wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta sannan sai kai annabi sallallahu alaihi wasallama salati wannan duka jama'a hadisai ne masu tarin yawa da suke gaya mana yaya zamu yi wa annabi salati akwai sigogi da suka zo a riwaya wanda Ash-Shaykh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ya takaice wa musulmin duniya kware da gaske yayi bayani a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam irin nau'i na salatai da aka ruwaito mu yi wa annabi daga cikin su ingantattu akwai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid gaba daya Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wannan shine salatin Ibrahimiya wannan shi yazo a riwaya akwai kuma wata riwaya da tazo Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa li azwajihi wa azwajihi ummahatil mu'minina wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wannan riwayar Imam al-Baihaqi kenan a cikin as-Sunan akwai riwayar da tazo Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid ita ma wannan riwaya ce ingantacciya tabbatacciya Imam al-Bukhari ne ma ya ruwaito ta akwai wani wata sigar kuma Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim anan wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid akwai kuma riwayar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa ali Ibrahim ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid akwai riwayar Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa ali ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid duka annabi ya karantar da mu da wasu riwayoyin da waɗanda ba wannan ba ga sunan dai wato kala kala amma wacce ta fi kowace afdalus siyari ita ce salat al-ibrahimiyya kenan salatu ibrahimiyya da ake fada an tsoratar da mu kar mu kiyo annabi salati kamar yadda na karantar da ku a cikin hadisi annabi addu'a yayi Allah ya fada Allah ya tursasa hancin wannan mutumin a ƙasa wanda yaji an ambaci annabi bai yi masa salati ba wannan hadisin yana da ban tsoro kwarai da gaske a wata riwayar yace a riwayar Abdullahi ibn al-Husayn daga babansa da kakansa Ali ibn Abi Talib yace al-bakhilu man zikirtu indahu falam yusalli alayya marwaci na ƙarshe shine wanda aka ambace ni a wajen sa wato bai yi masa salati wanda aka ambace ni a wajen sa bai yi masa salati ba Imam al-Fakihani yace akbahu bukhlin wa shuh mafi munin ruwa kenan kin yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda aka ce duk wanda aka mantar da shi yi wa annabi salati a rayuwarsa aka mantar da kai ka manta baka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati to lalle an mantar da kai kofar shiga aljanna ko duk wanda aka mantar da shi yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a rayuwarsa to lalle an kuskurantar da shi kofar shiga aljanna in ka ji baka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati a rayuwarka baka damu da mai salati ba to ka tabbatar an kuskurantar da kai kofar da zaka tafi ka je gidan aljanna wadannan wato sune maganganu a matsayin wato bayani dangane da falala ta yi wa annabi salati zan rufe da ina ne ya kamata mu yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati a gurguje wuri na farko a ƙarshen tahiyya ta ƙarshe ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati kai abu yawa ya ma an ce tahiyyar farko ma sai kai wa annabi salati tahiyyar ƙarshe ma sai kai salati na biyu sallar jana'iza bayan kabbara ta biyu in an yi kabbara farko za a yi fatiha kabbara ta biyu kawai salatin annabi ake gaba daya shi sa ma malamai suke ta sabani shin wai hatta a sallar jana'iza yanzu in mutum ya mutu za a kai shi kabari sai an raka shi da salatin annabi Imam Shafi'i yace ai wajibi Imam Shafi'i da Imam Ahmad suka ce wajibi ne da zai yi kai sallar jana'iza ba ai wa annabi salati ba yanzu wannan kadi bai ishe ka falala ba duk wanda ya mutu sai an kunshe gawarsa an hada ta da salatin annabi cikin addu'a da za a yi masa wannan bai ishe ka daraja ba yace ai sallar ma bata inganta ba ma an babu salati annabi inji Imam Shafi'i da Imam Ahmad inna la tasihu as-sala illa biha sallar jana'iza bata inganta ba in ba ai wa annabi salati ba kamar yadda an rawaito daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya yi masa rahama wannan kenan sannan wuri na uku ranar juma'a na yi muku bayani manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi yana daga cikin wato abubuwan da Allah yake banci wannan rana yau ta juma'a kenan Allah yana so ayi wa annabinsa salati saboda hadisin Aus as-Saqafi Allah ya dade shi sahabi ne yace inna min afdali ayyamikum yawmul juma'a daga cikin kwanakin da suka fi kowane kwana falala a wajen Allah ita ce ranar juma'a fihi khuliqa adam sani a ranar ne aka halicci annabi adam wa fihi qubita kuma a ranar juma'a Allah ya dauki ran annabi adam wa fihi nafkhatu a ranar juma'a ne za a ainihin wato hura kafo kowa ya mutu akwai juma'a da in aka zo malam a ranar ba ta da asabar wa fihi sa'aqa kuma a ciki za a tashi mutane dan haka manzo Allah ya ce fa aksiru alayya min as-salah ku yawaita yin salati fihi a wannan rana ta juma'a irin rana ta yau saboda wannan abubuwa da juma'a ta kunsa ita kadai annabi ya ce ku buta daga wannan matsaloli tafiya ba sa'a to kai rinka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati a ranar juma'a ya ce fa inna salatakum ma'rudatun alayya ku sani fa yi min salati da kuke yi Allah fa yana bujiro min da shi babu wani abin da aka ce in kai wa annabi Allah zai kai masa ya bujiro masa da shi irin salati kai kanka ayi ta tura ka cewa kana yawaita yawa annabi sallallahu alaihi wasallama salati ai wannan matsayi ne da daraja suka ce a ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama kaifa turadu alayka salatuna wa qad arimta ya za a bujiran maka salatin mu alhalin ka riga ka rididdige kasa ta cinye ka a wata riwayar waqad balita sai ce a inna Allah ta'ala harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya ai Allah ya haramta wa kasa ta ci gangan jikin annabawa haramun ne kasa ta ci gangan jikin annabawa wannan hadisi Imam Abu Dawud ne da Imam Ahmad da Imam Nasa'i da Ibn Khuzaimah a cikin azkar haka Ibn Qayyim shi ma fudda shi a cikin Jalalul Afham da kuma Ibn Abi Shayba a cikin al-Musannaf to kaga wannan ai masha Allah ai falala ce ku yawaita yin mai salati ya fada a wata riwayar Abi Darda yace aksiru min as-salati alayya yawmul juma'a jama'ar musulmi ku yawaita yin salati ranar juma'a na fada tun da zu ranar juma'a ranar yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ne din lalacewa to mutum ya rinka tunawa in yi tuno juma'a ne kawai ko a hanya yake ko a ofishi ko me yake yawaita masa salati yace yawmul mashhud tashhaduhu al-mala'ika ranar juma'a rana ce da mala'iku suke halattan juma'a suke halattan masallati ya dada fada yace lalle أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الجمعة كو في كل يوم الجمعة يتي صلاة دا الأمة تاسك يمن وتللي أنا بجرم دش ورين هدو لوكة دا أكتكرا صلى شما نامكو بياني ورين يو النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ورين بيار شما نامكو بياني لوكة دا دم مسلمي زي شغم صلاة da duk lokacin da musulmi zai fita a masallaci ana so yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ka rinka tunawa da yawa shedan yana mantar da mu zamu shigo ba zamu iya ba in zamu fita ma haka zamu fita sai ka debi watanni baka iya tunawa ba amma lalle ana buƙatar in dai zaka fita to kai mai salati in kuma zaka shigo to kai mai salati ya fada in ɗayan ku zai shiga masallaci fa li sallim alayya kuma yace Allahumma iftahli abwaab rahmatika idan ma zai fita فليقول مثل ذلك اللهم اني اسالك من فضلك وانا وري النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي وري نشدا اورن صفا da marwa حتى صفا da marwa idan mutun yazo yana yi bayan ya ce la ilaha illa allah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir to akwai salatin annabi a wurin wuri na bakwai duk lokacin da aka zauna a wuri shi ma na muku bayani in dai an zauna a wuri to ba a so mutum ya tashi bai yi wa annabi salati ba kamar yadda ya riwayar imamu abi huraira manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa majalisa qaumun majlisan mutane ba su taba zama a wurin wani zama ba suka kisa ambaci Allah kuma ba su yi mun salati ba wato faci wannan gurin zama da suka zauna illa kana alaihim tira wannan wuri da suka zauna ya zama tira me tira ana nufin nafs sun jefa wa kansu ta waya ku gama zaman ku a taro ba ku yi annabi salati ba ku gama zaman ku a wurin zama ba ku yi annabi salati ba sai ka ce bal kuka je sai ka ce gidan su nima kuka je wannan kuskure ne Aisha tana cewa zayyinu majalisakum bis-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisha kenan tace ku yi wurin ku kwalliya wurin zaman ku kwalliya da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati wannan shine dalilin da yasa da yawa an za a yi taro kun za a yi wani abu sai a ce sallu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan magana tana na Aisha ku yi wurin zaman ku kwalliya da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati duk da cewa ba a kayyace shi a kayyade a ce goma goma ba a kawo salati annabi goma goma a a da yace a yi wa annabi salati amma goma goma to ba ka da dalili ba ko sha daidai ko kuma tara tara ko kaza kaza da sauransu wannan duka babu dalili a kai wuri na takwas duk lokacin da aka ambaci annabi shi ma na muku bayani sallallahu alaihi wasallam ai mai salati wuri na tara na tara ce ko na goma na tara shine lokacin da aka yi wayi gari kamar yau da safi ko aka kai yamma kamar yau da yamma ma'ana safiya da yamma cikin azkaru sabahi wal masa ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati ya fada man salla alayhi hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakatku shafa'ati yawm alqiyama Allahu akbar duk wanda yake min salati goma idan ya wayi gari yake kuma mun salati goma idan yayin yammaci to ceto na zai riske shi shi yasa aka shar'anta cewa cikin azkaru da ake so kai bayan asubai akwai salatin annabi guda goma kaga anan ne annabi ya ambata yace ayi goma ha sannan kuma bayan magariba ma kai guda goma duk wanda ya lazimci wannan a rayuwarsa to ceto na zai riske shi garanti inji annabi sallallahu alaihi wasallam guri na goma malamai suka ce lokacin da aka fara darasi ko aka kammala in za a fara darasi za ku ji malamai suna annabi salati haka in an gama ma ana yi ko a farko ko a ƙarshe ko kuma duka ga baki daya kamar yadda ibnu jama'a ya faɗa Allah ya masa rahama shi ma a cikin littafinsa ibnu qayyim shi ma ya yi wannan magana sallallahu alaihi ta'ala a cikin gurare da ya kamata musulmi su rinka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato salati wuri na 11 lokacin addu'a shi ma na muku bayani annabi ya ji wani yana yin addu'a bai mai salati bai ce wannan yayi gaggawa yace nan gaba za ku yi addu'a ku fara yaban Allah ku yi masa kirari ku yi min salati sannan ku roki abin da kuke so kuskure ne mutum ya daga hannu ya addu'a wato bai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati ba ya ku yin wannan ita ce wato sarabar da na so na isan mana a wannan masallaci saboda yau rana aiki ne kuma da man nasiha ce ba wa'azi ne mai tsawo ba ina fatan Allah ya sa mu cikin masoya annabi rahama sallallahu alaihi wasallam kuma masu yi masa salati kuma Allah ya ba mu cetonsa وبهذا القدر كفاية. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.